shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya tura wata tawaga daga cikin jagorancin shugaban majalisar dattawa Sanata Ahmed Lawan dan dangantawa al'ummar jihar Borno bisa kisan gilla da aka yi ba wasu manoman shinkafa 43 a ƙauyen Zabarmari da ke karamar hukumar Jere a jihar Borno. Wannan tawaga dai da suka shugaban ma'aikatar fadan shugaban kasa wato Professor Ibrahim Gambari da mazauna shugaban kasar shawara na musamman kan harkokin tsaro General Baba Gana Mangudo mai ritaya da ministocin kasan guda biyar da kuma mai biyuwa shugaban kasar shawara kan harkokin yada labarai wato Malam Garba Shehu. Saboda sun kuma zirci fadar gwamnatin jihar Borno da fadar mai martaba Shehun Borno da kuma ƙauyen Zabarmari inda aka samu wannan aika-aika don jajanta ma al'umman da abin ya shafa. Wannan daga bisani shugaban majalisar Dr. Ahmed Lawan ya ma manema labarai jawabi game da ziyarar tasu kamar haka.
Ina son tabbatar wa mutanen Borno akan cewa shugaban ƙasa ya jajanta sosai, ya yi alhinin wannan abin da ya faru, kuma gwamnatin tarayya ta dauki mataki tsauraru wanda don a tabbatar cewa irin wannan abin da aka yi a gaban mai bai sake faruwa ba. Kuma sojojin shugaban kasa ya ba su oda na maza maza su je su nemi wanda suka kashe wayannan bayan Allah su magance abin da ya kawo al'amarin nan ya kabar bari haka nan.
Shi kuma gwamnatin jihar Borno Professor Baba Gana Umar Zulum kira ya soma ga shugaba Muhammadu Buhari da ya kara tallafa al'umman jihar Borno.
Mr. President, the Northeast Governors Forum held its meeting in Adamawa last week. We have examined the 2021 budget and discovered that only a factory sum of 45 billion naira was allocated to the entire Northeast sub-region. Mr. President, with due respect, with such budgetary provision, peace in the Northeast sub-region would be a nightmare.
Yace shugaban gwamnatin shi a arewa maso gabashin Najeriya sun gudanar da wani taro a makon da ya gabata a jihar Adamawa inda suka duba kasafin kuɗin baɗi inda suka gano cewa naira biliyan 45 ne kawai aka keɓewa jihohin shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Shugaba bisa girmamawa da wannan yar kasafin kuɗin batun zaman lafiya zai iya zama mummunan farki ne kawai a gare mu.
Nobody has ever attempted to provide any compensation to any of us, and that is why when the National Executive Council has resolved for state to constitute judicial commission of inquiry, I refuse to do so and I will not, because nobody has ever said that a judicial commission of inquiry should be set up by federal government or by state to investigate the activities of the Boko Haram and exorcists of the Nigerian military and others in the state, sabotage among others.
Gwamnati ya kara da cewa tun da ake wannan kashe-kashe da yan kungiyar Boko Haram kan yi al'umma wannan jiha da ma shiyar arewa maso gabacin Najeriya, babu wanda ya taba kawo al'umma mu wani dauki. Mu anan ba wanda ya taba kawo wannan batu a zauren majalisa. Yace shi yasa lokacin da majalisar tarayyar Najeriya suka yi shawaran a kafa kwamitin na dajin cikin batutuwan da ya shafi NSAS, na kin kafa wannan kwamitin kuma ba zan kafa ba saboda babu wanda ya taba ce daga gwamnatin jiha ko na tarayya a kafa wani kwamiti don binciken irin abubuwan da Boko Haram suke yi da sojoji Najeriya da ma dai sauransu da ma zagon kasa, a cewar gwamnatin jihar Borno Professor Baba Gana Umar Zulum. Haruna Dauda Diyo, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.